This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan asiri da fatan mun sami ku lafiya. Sunana Sarfil Hashin Gumil tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau ranar Talata 27 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hawwa da kanin labarai.
Sarfil, shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana fatan ganin wani sabon tsari ta wuta a Gaza daga nan zuwa farkon mako mai zuwa. Dakarun Ukraine sun ce sun harbo jiragen Rasha marasa matuƙi 11 da wasu makamai masu linzami da Rasha ta kaddamar da hari da su a yankunanta. Wata kotu a Moscow ta ɗaure wani sanannen mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama Oleg Orlov na tsawon shekaru 2 a gidan kurkuku.
To kanan labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa kungiyar kwadago ta NLC na gudanar da zanga-zanga a faɗin Najeriya sakamakon matsin tattalin arziki da yunwa.
Babban makasudin wannan gangamin da muke yi shine mu ga dama gwamnati Najeriya cewa al'umman Najeriya suna yunwa, ana cikin kuncin yunwa. Yau mun waye gari a kasan nan, cin abinci ya gagara.
Daga nan za a ji cewa manyan malaman Islama sun buƙaci kungiyar kwadago ta janye zanga-zangar tare da cewa
da lumana da ba lumana, zanga-zanga dai ba koyarwar rayuwar koyarwar musulunci, wani tsari ne na biyan bukata zamanin siyasar duniya ta kawo.
Sai dai kungiyar ta ce babu gudu babu ja da baya. Muna kuma dauke da shirin noma tushen arziki da zai duba hanyar da za a inganta harkokin noma a Najeriya. To amma fa sai mun fara da kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammaci ga labaran duniya mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Talata ne shugaban Amurka Joe Biden ke jagoranta shugabannin majalisar dokokin kasar domin wata tattaunawa a fadar White House a daidai lokacin da ake ƙara azaƙami domin tabbatar da samar da biliyoyin daloli a matsayin tallafi ga Ukraine. Daga nan an kauce ma yiwuwar rufe ayyukan gwamnatin Amurka. An bayyana waɗanda suka shirya tsaf domin shiga tattaunawar da suka haɗa da shugaban masu rinjaye na majalisar dattijai Chuck Schumer da shugaban marasa rinjaye Mitch McConnell, sai kakakin majalisar dokoki Mike Johnson da shugaban marasa rinjaye Hakeem Jeffries. Majalisar dattijan mai rinjayen 'yan Democrat ta amince ba tare da ɓangarancin siyasa ba da kuɗin da ya amince da samar da kuɗi dala biliyan 95 a farkon wannan watan da ya kunshi dala biliyan 61 ga Ukraine da dala biliyan 14 ga Isra'ila da kusan dala biliyan 5 domin tallafawa abokan hulɗa da ke yankin Indo-Pacific da ya haɗa da Taiwan da sauran sassa na bayar da tallafi. Johnson dai ya sha alwashin cewa ba zai kai kudirin gaban majalisar dokokin kasar ba domin kada ƙura'a, inda ya ce abin da ke gaban Amurkawa a yanzu shine ganin majalisar ta mai da hankali kan matsalolin cikin gida da suka hada da batun tsaron kan iyaka maimakon aikiwa da tallafi kasashen ƙetare. A wani labarin makamancin wannan, shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana fatan ganin wani sabon tsagaita wuta a Gaza daga nan zuwa farkon mako mai zuwa, a yayin da wakilai daga kasashe da dama ke aiki domin ganin an dakatar da fadan na farko tun ƙarshen watan Nuwamba. Biden ya shaida wa manema labarai a birnin New York cewa ba shi shawara akan al'amarin tsaron ƙasa. Ya shaida mushi cewa ana gab da cimma nasara. Biden ya ƙara da cewa ba a kai wurin ba tukunna, amma yana fatan za a cimma tsagaita wuta zuwa ranar Litinin mai zuwa idan Allah ya kai mu. Tuni dai masu shiga tsakani ke ta kai komo domin ganin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta na makonni 6 a faɗan da ake yi. Yarjejeniyar za ta haɗa da sakin mutane da Hamas ta yi garkuwa da su a Gaza da sakin Falastinawa da Isra'ilan ke riƙe da su a matsayin bursunoni. A ranar Talata ne Dakarun Ukraine suka ce sun harbo jiragen Rasha marasa matuki 11 da wasu makamai masu linzami da Rasha ta kaddamar da hari da su a yankunanta a cikin dare. Dakarun sojin saman Ukraine sun ce Rasha ta yi amfani da jirage marasa matuki har 13 da makamai masu linzami 5 a hare-haren da ta kai a baya-bayan nan tana kaikaitar yankunan Kharkiv, Sony, Dnipropetrovsk, Kelmianski da Kimosh-Hokrad. Ba a dai samu wani labari ba da ke cewa akwai waɗanda suka samu rauni ko rasa rai ko wata barna sakamakon hare-haren. A ranar Litinin ne shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa cikin jawabin shi na duk dare cewa wani taron da shugabannin Turai suka gudanar ya haɗa da tattauna batun ƙarfafa dakarun Ukraine da damar ƙera makamai da tallafin makamai daga abokan ƙasashe da ma ci gaba da marawa Ukraine ɗin baya a yakin ƙwatar kai da take yi da Rasha. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba, Hauwa za ta sake damar da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan mambobin kungiyar kwadago ta Najeriya NLC sun fara gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar sakamakon matsin rayuwa da yunwa da taɓarɓarewa tattalin arziki. ‘Yan ƙasar dai na cewa tura ta kai bango, dole ne gwamnati ta ɗauki matakan da suka dace don kawo ƙarshen halin matsin da ‘yan ƙasar ke ciki. Daga Abuja wakilin mu Halima Abdulrauf ta aiko mana da ƙarin bayani.
To ni fitowa nai wanda nazo shine sa kisa una wuya a Nigeria. To mutane suna kuka sun ce abinci yayi sada ga transportation. Shine sa mutane suke ta waje suna ta kuka suke ce to shugaba kasa ta je kuka mutane Nigeria ba ne ke faruwa cikin Nigeria saboda ita muku.
Malama Zainab kenan tana kokawa akan yanayin da kasa ke ciki musamman yadda mutane ke cikin tsananin yunwa da kunci kuma ba a samun na kaiwa ba. Kin salati zanga-zangar na kungiyar NLC mai mambobi a dukkan fannin ma'aikatan gwamnatin kasar kama daga ma'aikatan jinya, likitoci, malamai, lauyoyi da dai sauransu na zuwa ne biyu bayan ƙara munin tsananin matsin rayuwa da ake ciki a kasar inda kusan kullun ake samun tashin farashin kayayyakin abinci. Lamarin da ya kai ga talakawa na fantsama kan tituna suna zanga-zanga, wasu ma na tara motocin da kwan kayan abinci ana tserewa da kayayyakin ciki. Tunda misalin karfe 7 na safe ne mambobin kungiyar ta NLC suka fara taruwa a sassa daban-daban na Najeriya dauke da kwalaye mai dauke da mabambantan sakonni kama daga masu cewa a kawo ƙarshen yunwa tura ta kai bango. Ma'aikacin kiwon lafiya kuma mamba a kungiyar NLC Malam Mamman Musa Salka ya ce duk mai kishin Najeriya zai fito zanga-zanga ganin irin yanayin da 'yan ƙasa ke ciki. Talaka baya iya cin abinci sau biyu a rana.
To na ɗaya dai didde wanda ya san da cewa da ɗan Najeriya ne abinda ke faruwa a ƙasa yanzu ba sai an gaya mashi ya zo ya shiga wannan zanga-zanga ba, inda ya san yana da kishin kasa. Yanzu nan mai dan karamin karfi ba zai iya ci abinci sau biyu a rana ba, so ɗayan ma yana neman ya gagara ballanta na har a ce cewa ya ci abinci sau uku. In ka shiga kasuwa abinda ka sai naira 100 jiya, yau in ka je 300 ko 400 zaka saye shi. Abinda ma ake gani kaman da cewa abun banza ne pure water da da sai ka saye guda biyu ma a naira 20, yanzu guda ɗaya naira 50 ne. Ina za mu sa kanmu in ba mu hita mun nuna ma gwamnati da cewa muna cikin wani hali ba, abin ba zai yiwu ba.
A nasa bangare mataimakin shugaban kungiyar NLC kuma shugaban kungiyar malamai ta NUT na ƙasa, Comrade Audu Titus Amba, ya yi ƙarin bayani akan abin da ya fito da su a yau.
Babban makasudin wannan gangamin da muke yin shine mu ga dama gwamnatin Najeriya cewa al'umman Najeriya suna yunwa, ana cikin kuncin yunwa. Yau mun waye gari a ƙasar nan cin abinci ya gagara, albashi da ake biya da isa isa maka buhun shinkafa ba kai garibin buhun shinkafa, tunda buhun shinkafa 70,000 ce yanzu, mafi karancin albashi 30,000 bai siya maka ribin buhu ba, balle ma ce ya siya maka buhu. Shin ko da ya zama rubin buhu, eh ba shinkafa za ka yi ta ci ba, sai ka je wurin aiki, sai ka biya kudin haya, sai ka kai yaranka makaranta, in ba lafiya sai ka je asibiti akan 30,000. Ina ma son al'umman Najeriya su sani da kuma gwamnatin Najeriya su sani cewa shi 30,000 ma akwai jihohi da yawa a ƙasar nan wanda har yanzu ba su ma iya biyan wannan 30,000 ba. To yau mun waye gari, rayuwa yana so ya gagara, to mu a kungiyance mun ce ba za mu yarda abubuwa na tafiya haka ba, dole mu yi wannan gangamin. In gwamnati ba su sani ba, mu gaya ma duniya mu fita ƙarara su san cewa ga abin da ke faruwa a ƙasar nan. Kullum in abu bai ta yi daidai ba, a shirye muke mu fita ta mu gwada ma duk duniya cewa wannan abin da ake fa ba daidai bane, hakki mu kenan a matsayin mu na yankun giyan kwadugo. Mu zaton mu shine gwamnati ta saurare mu.
A halin da ake ciki dai, alƙalama daga bakin ƴan kasuwa sun yi nuni da cewa buhun shinkafa a kasuwannin Najeriya na tashi ne daga naira 65,000 sama, garin kwaki 1,000 akan kowane mudu, biredi naira 1,500, lamarin da ake dangantawa da faduwar darajar naira. Mu masana tattalin arziki ke cewa dole ne gwamnati ta sake salo wajen ceto al'umma daga cikin wannan kangen. Halima Abdurrauf, Murya Amurka, daga Abuja, Najeriya.
To Allah ya kyauta, a gaida Halima Abdurrauf. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga hawata da mana da ƙarshen labaran duniya.
A yayin da wata yarjejeniyar kimiyya da fasaha da aka kulla tsakanin kasashen Amurka da Sin, wato China, ake gab da karewa, a ran 30 nan ma'aikatar harkokin cikin gidan Amurka ta ce tana shirye-shirye na ganin an gyara tare da tsawaita yarjejeniyar tare da kafafa samar da kariya a ciki, ba tare da bayyana takamaimai tabbacin ko Amurkan za ta ci gaba akan yarjejeniyar ta baya ba. Wani mai magana da yawan ma'aikatar ya shaida a Murya Amurka cewa ba za a iya sanar da wani bayani a halin yanzu ba kan matsayin na Amurka dangane da ko za ta tsawaita akan yarjejeniyar ta baya da ake wato da take gab da karewa. Yarjejeniyar da aka kulla kan kimiyya da fasahar wani kundi ne na tsare-tsaren ayyuka na haɗin gwiwa tsakanin Amurka da China a fannin kimiyya da fasaha. A ranar 30 nan ne wata kotu a Moscow ta ɗaure wani sanannen mai fafutukan kare haƙƙin bil'adama Oleg Orlov na tsawon shekaru 2.5 a gidan kaso bayan samun shi da laifin tuzurta dakarun Rasha a wata shari'a da masu lura da al'amura a duniya suka yi tir da ita da suka ce siyasa ce kawai. Olaf mai shekaru 70 a duniya ya shafe sama da shekaru 20 yana jagorantar kungiyar fafutukar kare haƙƙin bil'adama ta Right Group Memorial. A shekarar 2020 ma kungiyar ta samu kyautar nan mai daraja ta Nobel shekara guda bayan dakatar da kungiyar da mar rusa ta a Rasha. Kungiyar fafutukar ta Memorial ta ce an buga Olaf ankwa a hannu bayan sanar da hukuncin, inda a nan take kotu ta umarci da a iza kiyar shi zuwa gidan kaso. A furucin shi na ƙarshe a yayin shari'ar ta ranar Litinin, Olaf ya bayyana yadda aka shaƙe wuyan ƴanci a Rasha, abinda ya danganta da tsantsan ɗin rashin adalci.
Hawwa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To har yanzu dai muna Najeriya, kan batun zanga-zanga gama gari da kungiyar kwarigon Najeriya ke yi. Sai dai malaman Islama sun buƙaci kungiyar kwarigon da janye zanga-zanga da take yi, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Hawwa Umar ta haɗo mana.
Shugaban Majalisar Shari'ar Islama a Najeriya, Nafi'u Baba Ahmed, ya ce a tarihi zanga-zanga ba ta haifar da sakamako mai kyau. Baba Ahmed ya buƙaci ƙungiyar Kwadago ta bullo da wata hanya da ta sha bamban da zanga-zanga don muradin zaman lafiya da hana keta doka da oda.
Da lumana da ba lumana, zanga-zanga dai ba cikin koyarwar rayuwar koyarwar musulunci. Wani tsari ne na biyan bukata zamanin siyasar duniya ta kawo. To kuma a yanayin da muke ciki, da marar da muke ciki, a ce za a yi zanga-zanga a yanzu yana iya kaiwa ga waɗansu wanda suna da wasu manufa, da wata manufa daban ta kawo tashin hankali ko fasa gidajen mutane ko tacin dukiyar mutane, su janye akalar wannan zanga-zangan zuwa ga wata babbar fitina.
Shi ma shugaban majalisar gudanarwa ta Izala Sheikh Nasiru Abdulmuhi ya ce hakika mutane na cikin wahala, amma zanga-zangar Kwadago ba za ta samar da maslaha ba. Sheikh Abdulmuhi ya yi kira ga gwamnati ta ƙara buɗe rumbunan abinci don tallafawa jama'a. Yana mai buƙatar ƙungiyar Kwadago ta fi mai da hankali wajen tattaunawa.
Zanga-zanga ba hanya ce ta warware matsala ba, kuma zanga-zangan mun ga illolinta a ƙasashen duniya daban-daban, wanda ƙarshe abin da ya haifar shine da mara ido. Amma ba laifi ba ne hukuma in ƙa'ida ta nuna cewa akwai haƙƙin bayan Allah akan hukuma, to ta ba da saƙinsu kuma a hanya ta tattaunawa, a hanya ta zaman lafiya, a hanya da ta dace. Ana shan wahala, tunda ana shan wahalar nan, to hanyoyin da ya kamata a sauƙaƙa mutane, tuni an sani ina ne runguna suke na abinci a fito da shi an ba wa mutane, ina ne wurin da ya kamata a sauƙaƙa mutane wajen mai da sauransu, don me don wannan ita ce hanya mafi zaman lafiya.
Shugaban ƙungiyar ƙwadago ta NLC Comrade Joe Ajero ya ce ba wanda zai hana su zanga-zangar lumana, yana mai zargin gwamnati da haɗa gungun zauna gari banza wajen kawo tashin-tashin a lokacin zanga-zangar. Comrade Nasir Kabir jami'in ƙungiyar ne.
Ƙungiyar ƙwadago mun fito za mu tabbatar da cewa mun nuna fushinmu ga yadda kayayyakin masarufi suka tashi a kasuwa, kuma gwamnatin tarayya ta yi banza da 'yan Najeriya ga walhalu, ga rashin biyan ma'aikata, ƙarin albashin da gwamnati ya alƙori, da kuma zaman da suka yi da mu na yaudaran cewa za su yi duk yadda za su yi su tabbatar da sun kasauki a rayuwa kullum, sai rayuwar karuwa take na walhalu da mutane suke ciki. Gwamnati ba za ta yi gaban kanta ba, al'umma take mulki, kuma wannan al'umma suna cikin kukuba, ko ba za mu iya zuba ido muna kallon gwamnati tana azabtar da mutane ana walhal da mutane ba. Idan gwamnati ba ta ɗauki mataki akan wannan abubuwa ba, to ina mai tabbatar wa 'yan Najeriya babu gudu babu ja da baya wannan ƙungiya za mu kira yajin aiki na gama gari, kuma za mu kusar da duwana al'amura, kuma za mu tabbatar da cewa mun jaye duk ma'aikatanmu da kawato kowane aiki a Najeriya.
Fadar Asorok ta maida martani kan ikirarin na ƙwadago da nuna san ba gaskiya ba ne. Mai taimakawa shugaba Tinubu kan sadarwa Bayo Onanuga ya nesanta gwamnati da shirin ɗaukar nauyin gungun hamayya da zanga-zanga. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tuwa gaida Hawa Umar, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya ta samu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Kamar koda yaushe za a iya shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. To yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa ƙarfe 10:16 na safe, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladi da ci gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da shugaban kwamitin kula da harkokin noma a Majalisar Wakilan Najeriya, Honorable Bello Kaoje, kan yadda za a inganta harkokin noma, samarwa da al'umma abinci. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, za mu kawo muku kashi na biyu, kuma na ƙarshe na tattaunawar, inda Madina ta fara tambayar Honorable Bello kamar haka.
Jihar Kebbi tana ɗaya daga cikin jihohin arewa da matasanta ke ƙorafin rashin ayyukan yi da sauransu. Wani tanadi kuka yi wa matasan?
Ai, kaman wanda nake gaya miki, tanadi already an riga an yi tanadi. Mutane abinda ba su fahimta ba, ko karatu ba wai lalle in ka ƙare karatu kace dole sai ka samu aikin gwamnati ba. Kamar aikin nan na noma, aiki ne wanda ni yanzu haka a matsayina na ɗan majalisar tarayya ban taɓa wasa da noma. Babban manomi nake a jihar, kuma ina cikin large scale farmers a jihar Kebbi, kuma bai hana ni aiki na majalisa ba, kuma alhamdulillah har nan Abuja ina noma, don ina da gona ta noma wanda doka ta ba ni dama in waɗannan abubuwa. Shin sai kinka gani ne yanzu ai office ina kike same ni, kuma office din da mai abinda muke haraka ne na noma na poultry da kingin su. Kuma a can jihar Kebbi mai girma gona ya yi wani shiri na bubbuɗa scale acquisition centers. Zan iya buɗe yanzu haka wayata ƴan gwada miki, yanzu haka akwai centers inda ake ana koyan mutane sana'o'i na hannu, wasu ɗinkin tela, wasu aikin carpentering, wasu mesin da menene, saboda idan ka iya kuma za a baka tana tallafi wanda za ka iya zuwa ka je ka dogara ga kanka. An riga an kammala wannan shiri ɗin, kuma akwai centers waɗanda muka gina kamin ita gwamnati ta ƙara gina ta za a yi amfani da su domin ciyar da al'umma irin manoman da ke yekuwa na rashin aikin yi. To yanzu sai in dai baka tashi aiki ba, jiya ina tabbatar miki ko in je mun kanda an kale ba kusan kashi 60 wa'anda an beneficiaries duk matasa ne kuma duk an ja kunnen su kowa ya koma aiki in ka je aikin noma yanzu aikin noman rani wallahi cikin wata uku kana iya tana da miliyan uku na kanka to wani aiki ne wani ne zaka yi wanda zaka yi wata uku tana da miliyan uku ko miliyan guda ma kai ko 500 as a graduate ma to amma in ka dage shi yasa muka kirkiro wani program na shi ka dage kuma ana can ana ta yekuwa ana ta kira ga al'umma a dage kuma ina tabbatar miki bisa ga abubuwa suke tafiya kusan matasa da al'umman jihar Kebbi sun karbi wannan kira na ka dage addu'ar mu Allah ya bamu ikon
to ban san manta da ƴan uwana ba a tambaya ta ta ƙarshe mata manoma a jihar Kebbi me kuka tanadar musu
mata da ma boss of alakan noman rani da ake yi kusan kashi 20-30 duk mata ne kuma jiya waɗanda suka kasance beneficiaries na abubuwan nan akwai mata ciki bayan haka kuma irin skill acquisition center musamman abinda ya shafi harkan tailoring akwai inda ake koya ma mata harkan tailoring in kika je yanzu aka ɗakin gari akwai wata center tana nan wanda aka gina mata musamman su ne taking over wannan center din ana koya musu harkan noman dinkin tailor ana koya musu harkan hair dressing kuma mai girma gona ya alƙawali duk mace da aka koya mata iya to za a bata tallafi domin ta je ta ci gaba da inganta sana'ar da aka koya mata
da kuma noma a bangare
shi ma yau ina ga muku wani abu idan ka je mazabata daga ba mutumin mazabata machine na hawa to ya fi son ka bashi injimi na noman rani don in ka bashi injimi na noman rani ya fada fadama to yana iya samun kasan mashi kudin mashin uku daga bashi mashin din hawa
to honorable bari mu ji matakan da kuke dauka akan harkan tsaro a jihar Kebbi ganin cewa yawanci tsaro na shafin harkar noma
gaskiya tun shigo wannan gwamnati yana cikin mataki na farko da mai girma gona ya dauka harkar tsaro kuma gaskiya so far so good don kusan in ce yanzu yankin jihar Kebbi babu inda ba a noma ko kudancin Kebbi ta gehen zuru inda ake da kalubale ba a risa 102 tests amma dai ina gaya muku kusan kashi 99.5 na harkar matsalar tsaro da muke fama da shi wallahi an magance ta kusan jama'a duk an koma gona shi yasa ina tabbatar muku ba da abincin da aka noma a Kebbi in ba duk ma da aka samu karancin ruwan sama ba to da zamu ce mu zamu dauki sunan gana Benue Food Basket of the Nation gaskiya gonacin tarayya da ita gonacin jaha hadaka ce aka yi kuma komi depends da irin wanda ke shugabantar wuri shi mai girma gwamna da yake already yana da masaniya ga irin matsalolin tsaron da kuke fama ya zo nan yayi hadaka da gonacin tarayya kuma ya samu wadin kanta kuma jami'an tsaro duk wani hakkokin su da ya kamata a yi abinda ita gonacin jaha da ta tarayya shi mai girma gwamna yana da tsayawa ya tabbatar da a yi musu shi yasa su ma ba su taba wurge duk an ta je wani abu kwam da lalurar tsaro wallahi zaka ga jami'an tsaro kamin ka ankara sun isa wajen kuma cikin yardan Allah ana samun nasara amma dai wanda na faɗa yanzu so far gaskiya jihar Kebbi sai dai alhamdulillah ba a ce babu ɗan matsaloli here and there ba wanda kuma wannan abin is normal amma dai matsala wanda za ta iya hana wani abu a Kebbi ta tsaro gaskiya babu ita yanzu
to amma shi gwamna da yake gwamna ne ba shi da iko da sojoji ko ƴan sanda a jiharsa to idan babu ƴan sa kai yaya kuke gudanar da harkan tsaro
a'a ai kaman wanda na ga miki hadaka ce ita gwamnatin kaman ko wace gunduma tana da irin nata mutane ƴan bijilante ƴan banga
wanda
suna hadaka kuma da yake akwai kyakkyawan mu'amala da fahimta tsakanin ita gwamnatin jiha da ta tarayya da kuma jami'an tsaro komi tashi gaskiya ana hada kai kuma a je a ga cewa an samu maslaha an samu mafita irin matsalolin da akwai na wasu jihohi tsakanin gwamnati da jami'an tsaro ko tsakanin jami'an tsaro da ƴan sa kai gaskiya Kebbi abin na da sauki kwarai akwai hadaka mai kyau akwai dangantaka mai kyau duk manhohin gaba ɗaya jami'an tsaron da ƴan sa kai dai a ga cewa an shawo matsalan ita matsala ta tsaro kuma ya gaskiya yanzu sai dai alhamdulillah
yanzu kuma sai sashen kasuwa inda za mu liƙa kasuwar ƙasa da ƙasa ta Ilela da ke jihar Sokoto ta Najeriya domin jin farashin kayayyakin masarufi a wannan makon.
Da farko dai sunana Zakariya mai sayar da shinkafa da gumi a nan tsohon kasuwa Sokoto. To wallahi farashi sai dai a ce alhamdulillah saboda abubuwa da komai ya canza sosai-sosai. saboda yau in ka sayi naira 10 gobe zaka sayi su naira 20 zaka kaimen ka sayi su kaji an ce ya koma naira 20 in kana so 10 durin jaran ka zai koma kila na 7 ko kuma 6 misali saboda haka dai abin da sai dai mu ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kawo mana dauki gaskiya watan da ya wuce bawon gumi muna sayar da shi akan naira 65 ainihin dangwace zuwa yanzu muna sayar da shi 77 to yanzu ina gan zai kara naira kusan 17 da ya kara daga wancan wata zuwa yanzu mai shi ma mai muna cikin wannan yanayi nashi wancan wata wanda ya wuce mai muna sayar da shi 32,500 yanzu kuma ya kama naira 47 ku wani sai ku wuce jarka guda manja gaskiya to shi dai alhamdulillah shi bai kara sosai ba gaskiya
sunana Usama Isa Umaru mai shinkafa tsohuwar kasuwa jihar Sokoto gaskiya babu abinda gancewa irin abubuwan gaskiya sun yi tsada sosai tunda kuwa ga indomie yanzu ga ta shekaran jiya ko da ne baka suwa abinda take naira 11,500 amma da ko da ne dawo jiya abinda take naira 10,500 kun ga abubuwan sun yi yawa sosai da sosai to ita talaya gaskiya ba wani abu na ta kara ba sosai abinda dai ta kara bai wuce 300 don abinda take naira 12,700 to da jiya da yau sai ta kara 300 kun ga ita ba ta yi wani kari sosai ba wanda za a abangan mutane
kana da magana dan Maliki Amara Ilel local government jahar Sokoto to farashin buya daga ya fadi Allah ya fara mana magani amma ko yanzu sai gwamnati ta tashi tsaye saboda mu a tashi tsaye na gwamnati ginnafin da ya hana ayi noma duk inda aka noma ginnafin ya hana dan haka duk wanda aka san farashin nan shi hadu kasa in ba gwamnati ta dauke mataki ba na watsar mana da yan ginnafin ba babu radda abinci da sauki to buwan gero dai can dauri ana sai da buwan gero 57 amma yanzu ya dawo 48,47 masara an shi sa 60 kuma ta dawo 47,46 ta haka alhamdulillah mu har ganin sauki a har zakwa
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman shugaban kwamitin kula da harkokin noma a majalisar wakilan Najeriya Honorable Bello Kaoje wakilan mu Abuja Madina Dauda da kuma Julie Leathers Gresham da taimaka ta da mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
to madalla a gaira sarkin noma Muhammad Hafiz Baballe to kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takeici
Professor Fila takaice a yau talata ne shugaban Amurka Joe Biden ke jagoranta shugabannin majalisar dokokin kasar domin wata tattaunawa a fadar White House a daidai lokacin da ake ƙara azakai domin tabbatar da samar da biliyoyin daloli a matsayin tallafi ga Ukraine da ganin an kauce ma yiwuwar rufe ayyukan gwamnatin Amurka an bayyana waɗanda suka shirya tsab domin shiga tattaunawa da suka hada da shugaban masu rinjaye na majalisar dattijai Chuck Schumer da shugaban marasa rinjaye Mitch McConnell sai kakakin majalisar dokoki Mike Johnson da shugaban marasa rinjaye Hakeem Jeffries a wani labarin makamancin wannan shugaban na Amurka Joe Biden ya bayyana fatan ganin wani sabon tsagaita wuta a Gaza daga nan zuwa farkon mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yayin da wakilai daga kasashe da dama ke aiki domin ganin an dakatar da fadan a karon farko tun karshen watan Nuwamba Biden ya shaida manema labarai a birnin New York cewa mai bashi shawara kan al'amarin tsaron kasa ya shaida mishi cewa ana gaba da cimma nasara Biden ya kara da cewa ba a kai ga wurin ba tukunna amma yana fatan za a cimma tsagaita wuta daga nan zuwa ranar Litinin. A ran Talata ne dakarun Ukraine suka ce sun harbo jiragen Rasha marasa matuƙi guda 11 da wasu makamai masu linzami da Rasha ta kaddamar da wani hari a cikin dare da su. Dakarun sojin saman Ukraine sun ce Rasha ta yi amfani da jirage marasa matuƙi 13 da makamai masu linzami 5 a hare-haren da ta kai a baya-bayan nan tana kaikaitar yankunan Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk da sauran yankuna. Ba a dai samu wani labarin samun wani rauni ko rasa rai ba a sakamakon har-haren A yayin da wata yarjejeniyar kimiyya da fasaha da aka kulla tsakanin kasashen Amurka da Sin wato China ke gab da karewa, a ran Talatin nan ne ma'aikatar harkokin cikin gidan Amurkan ta ce tana shirye-shiryen ganin an gyara tare da tsawaita yarjejeniyar tare da ya karfafa samar da kariya a ciki ba tare da ya bayyana takamaiman tabbacin ko Amurkan za ta ci gaba da yarjejeniyar ta baya ba. Wani mai magana da yawun ma'aikatar ya shaida wa muryar Amurka cewa ba za a iya samar da wani bayani ba a halin yanzu akan matsayin na Amurka.
To madalla masu sauraro da haka ne muka kashin shirin namu na yanzu, sai kuma an jima dare za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu sai a zirchafin mu nanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafukan mu na sada zumunta. Yanzu kan a madadin Hawwa Sharif da ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai kuma Julie Ladis Gresham wadda ta haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau Al Santos. Daga nan birnin Washington DC ne Sarfila Hashim kuma da ke cewa assalamu alaikum ga shirin yau da gobe.